أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين مسوى يا من ذن الله sallallahu alaihi wa sallam ina taya mu murna gaba daya da Allah ya hada mu a wannan gari a wannan rana a wannan dare domin nuna murnar mu da begen mu da kaunan mu ga janabin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara mana kaunan manzon Allah Allah ya sa annabi ya yadda mu nasa ne Allah ya sa mu samu ceton manzon Allah. Allah ya azurta mu da jiwara na manzon Allah sallallahu alaihi. Kamar yanda Khalifa Malam Mustafa ya faɗa kusan kowa da maudu'in da aka bashi da kuma mintunan da aka diban masa idan ya hau kan minbari zai yi domin ya gabatar da abin da ya sawwaka akan maudu'in da aka bashi babu shakka maudu'in da aka bani game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam adadin su shekaru da suka yi a duniya na wafatin su da wacce ce a ciki wacce ita ce kusan karshe a wafati cikin matan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya tsari irin nasa ya aiko annabawa wadanda suka gabaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah yana faɗa cikin Qur'ani wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya ya rasulullah hakika mun aiko annabawa gaba gare ka waɗanda muka turo su kafin mu turo ka sannan muka sanya su annabawan nan mafiya yawan su sun zama sun yi aure suna da zuriya to haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah a rayuwansa annabi yayi aure annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi aure a rayuwansa hassau kusan 21 guda 9 su suka masa takaba guda 2 sun rasu tun a rayuwansa sannan wasu 9 akwai guda 6 daga ciki wanda annabi ya aura har sun tare gidansa amma wani abu sai ya gitta wani abu ya faru sai ya zamana sai ya rabu da su akwai guda 3 wanda malaman tarihi suka kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama nema yayi ɗaya daga ciki kafin a daura auren ya ga bai da bukatun auren bayan har ya bada sadaki wata daga ciki babanta yazo yana ta zugata yana cewa annabi ai ba a yi ma yarinya mai lafiya kamar wannan ɗiya tasa ba ko rashin lafiya ba ta taɓa yi ba a tsawon rayuwanta sai annabi ya ce to bana da bukatan aurenta domin babu wani alaman alkhairin Allah tare da ita bayan da za a ce mutum baya rashin lafiya kullum ya zama ma abocin alkhairi wata an ɗaura auren a kan hanya ana kawo ta ta rasu wata manzo Allah ya aika cewa in ta yadda ga sadaki zai aure ta saboda ɗabi'unta da ya ji kyawawa sannan sai ta yi wani babban numfashi ta ce yanzu ni ɗin ne annabi zai aure ni har na isa in zama matan manzon Allah sai ta yanki jiki ta faɗi ta mutu nan take to ala iya halin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko ita ce nana Khadija malamai sun rabu gida 2 da maganganu kashi 2 amma magana mafi ƙarfi kafin ta auri manzon Allah ta taba yin aure har ma ta haihu amma a wajen wasu malamai su suna cewa annabi budurwa ya aure ta baba zaura bace ha salima suna cewa ko da ya aure ta shekara ta 18 ne to amma malamai magabatan mu sun fahimtar da mu ko sun nuna mana cewa nana Khadija kafin annabi ya aure ta ta taba yin aure manzo Allah sallallahu alaihi ya zauna da nana Khadija kafin a aiko shi sun yi zaman shekara 15 kafin aika bayan aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da nana Khadija shekara 10 saboda tsawon rayuwar annabi da matarsa nana Khadija shekara 25 kuma ita ta haifa masa ƴaƴansa guda 6 ta haifa masa ɗansa na farko Al-Qasim wanda an haife shi kafin abawa annabi aika kafin aiko annabi sallallahu alaihi bayan Al-Qasim sannan sai ta haifa masa Abdullahi to shi aka yi sabani wasu suke cewa shi Abdullahi bayan aika na mandan Allah aka haife shi shi yasa ake kiransa At-Tahir wasu suke cewa ana kiransa At-Tayyib wasu suke cewa a'a ɗaya daga ciki dai sunan Abdullahi ne Tahir ko Tayyib amma ɗaya mai cin gashin kansa ne ala ayi halin annabi ya haifi Abdullahi kafin aika shi ma amma ƴaƴan mandan Allah mata guda hudu babba a cikin su ita ce Zainab to dukkan su an haife su ne bayan an ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama aika an ba shi risala dukkan su sun yi biyayya wa baban su annabi Muhammadu sun taimaka masa gaya wajen isar da wannan addini na Allah Zainab da ta tashi annabi ya aurar wa wani sahabinsa mutumin kirki ana kiransa Abil As suka haifi wato diya ta mata ana kiranta Umama wanda aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi idan yana sallah yakan dauke ta a hannu ita Umama din nan yayi ruku'u da ita tana gefen sa ya rungume ta yayi sujjada da ita yana rungume da ita daga cikin matarsa annabi ya taba hada surkunta daga cikin ƴaƴansa mata yayi surkuntaka da dan wato makin nan nasa Abu Lahab to daga baya da aka saukar da hukunci cewa mushriki ba zai aure musulma ba balle ma musulma irin iyar mandan Allah to saboda haka sai aka kashe auren sannan daga cikin ƴaƴan nan nasa annabi ya dauki daya ya ba Uthman ibn Affan ya ba shi Ruqayya har ta aifa Usman da sunansa Abdullahi wannan da na Uthman da ya haifa da Ruqayya ya girma har ma yana rarrafe an ce ya fara ma tafiya to kikkiawan yaro ne an ce in ya bude ido yana kallo sai mutun ya ga kamar yana ganin hoton sa a jikin idan sa shi wannan jika na mandan Allah wato ranar yana wasa sai wani zakara yazo sai yana kallon hoton sa a cikin idan wannan da na Ruqayya yar mandan Allah sai zakaran ya dauka wani dan uwansa zakara ne sai je yana cakkan idan shi Abdullahi dan Usman dan Ruqayya ji kamar mandan Allah to shikenan zakara ya cacceke masa ido to kuma ya ta jini karshe dai Abdullahi Allah ya karbi rayuwansa ita Ruqayya ta rasu bayan an dawo daga yakin Badar an ce saboda jinyar ta nema yasa sayyidina Usmanu bai je Badar ba duk da ana riskar da shi shi ma badari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da diya sunanta Ummu Kulthum wadda daga baya ita ma ta auri sayyidina Usman Allah ya yarda da shi nana Khadija ita ta haifa masa wayannan ƴaƴa Al-Qasim Abdullahi Tahir ko Tayyib Zainab Ruqayya Ummu Kulthum sannan akwai ƴar auta na nana Khadija da suka haifa da Muhammadur Rasulullahi wannan ƴar auta ita ce nana Fatima duk duniya ba ai wata mai mace mai daraja kaman ta ba saboda annabi ya ce Fatimatu bid'atu minni Fatimatu yanki ne daga cikin jikina abin duka da zai bata mata rai zai bata mini rai abin da zai faranta mini zai faranta mata rai zai faranta mini rai dan haka ba ai wata ko wani da yake dauke da yankin jikin annabi Muhammadu ba sai nana Fatima alaiha salam sannan ƴaƴanta guda biyu da ta haifa annabi ya ce su ne shugabannin samaruka na ƴan aljanna to alai halin matar manzo Allah na farko nana Khadija ta rasu annabcin manzon Allah yana da shekara 10 a cikin watan azumi kafin hijira da shekara 3 manzon Allah ya so ita Khadija nan kwarai da gaske an ce har bayan rasuwanta annabi yakan shirya wani abu na mata'i na jin dadi ya sa aikawa kawayen nana Khadija saboda yana tuna alkhairin sa alkhairin da nana Khadija ta yi masa da gudunmawar da ta bashi wajen daukaka wannan addini na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo fatu makkata ya ki ya sauka a gidan kowa a cikin garin Madina Makka sai ya ce aje wani waje wajen Makka sunan wajen Hujun yace a can za a je a yi masa tanti Hujun din nan ne kabarin nana Khadija yake annabi yace a kusa da kabarin nana Khadija anan za a yi min tanti anan zan zauna domin da gudunmawanta da taimakonta aka samu wannan budi na fatu makkata addinin nan har ya zamana ya bunƙasa yayi karfi har gashi yau ni da mutane na mun zo mun kwace Makka gaba daya to manzo Allah dama haka yake baya manta alkhairi wata rana an ce Jibrilu alaihi salam ya zo ya samu manzo Allah yace Allah ya turo shi amma aikan annabi ya isar ba wajen annabi ne aikan ba aikan annabi dai ya isar ne menene aikan Allah ya ce wa Jibrilu ya gaya wa annabi Allah da kansa yana gaida nana Khadija irin wannan daraja na nana Khadija ya girma matukan gaske matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nabiyu ita ce Saudatu bintu Zam'a annabi ya auri nana Saudatu a lokacin shekarunta sun fi 40 kamar yanda duka ma a cikin matan manzon Allah ba wacce ta yi tsawon kwana sosai kamanta domin ba ta rasu ba sai da hijira ta kai shekara 55 kafin Saudatu ta rasu kuma ko da annabi ya aure ta ta fi shekara 40 kuma ita nana Saudatu tana da wata kususiya kususiyarta bayan wafatin nana Khadija ita sayyidatuna Sauda ta zauna da annabi shekara 3 ita kadai ce matar manzon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi niyya wani lokaci zai sake ta ya rabu da ita saboda malamai suke cewa dama malaman tarihi sun kawo a cikin siffan jikinta tana da tsawo sannan tana da jiki ainu shi yasa ma daga ta wajenta aka samu fatawa cewa alhazai idan suka je suka hau Arfa suka zo Muzdalifa suka yi magriba da isha a Muzdalifa idan dare ya raba biyu ya kai aka kai 12 dare mata tsofaffi yara masu musu rakiya suna iya zuwa su tsini duwatsunsu ko a Muzdalifan ne ko ku a Muna ne su je su yi jifan su in dai lokaci ya wuce 12 dare wannan an samo ne ta wajen roko da ita na Sauda ta yi wa manzon Allah domin lokacin da annabi ya je hajjin sa ya tafi da ita da suka zo Muzdalifa tare da manzon Allah sai ta gaya wa Aisha ta ce Aisha ki roka mini manzon Allah ni ya yadda da waɗanda za su raka mu da tsofaffi mu je mu yi jifan mu idan dare ya raba gida biyu saboda kin ga yanayin jikina tana da kiba kwarai da gaske kuma tana da tsawo annabi sai ya ce to ba damuwa Sauda da tsofaffi da masu yi musu rakiya da masu jinya suna iya zuwa su yi jifan su idan dare ya raba gida biyu mana daga 12 sannan kuma ya gangara har zuwa asuba duk da an fuso mai ƙarfi mai lafiya kada yi wannan jifan sai gari ya waye yana Muzdalifa yayi zikiri yayi ta tasbihi ya tsini duwatsu sannan ya je ya jifa alayi halin Nana Sauda ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nabiyu sannan wata rana na ga muku annabi yayi ne ya zai sake ta Sauda bai da bukatan ta sai ta gano haka sai ta aika a gaya wa manzon Allah cewa annabi yayi hakuri kada ya sake ta domin ita babban bakin ciki gare ta ta wayi gari ranan gobe kiyama ba ta cikin jeri na matan annabi Muhammadu saboda haka sai ta ce wa annabi ya rasulullahi kwana na dauka na bawa Aisha shi yasa matan manzon Allah idan kowace mace tana da kwana ɗaya ne a jerin rabon kwanaki to nana Aisha tana da kwana biyu ne saboda nana Sauda ta dauki kwananta ta bawa Aisha amma kuma tana cikin jeri na matan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Saudatu bintu Zam'a Allah ya daraita bata rasu ba sai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai shekara 55 matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na uku ita ce ummul mu'minina Aisha annabi ya aure ta an ce tana da shekara 7 ko shekara 8 manzon Allah ya aure Aisha kafin hijira da shekara 2 shi yasa tana da shekara 9 ta tare bayan annabi yayi hijira zuwa Madina ummul mu'minina Aisha tana da khususiya a cikin matan manzon Allah domin babu shakka ittifakan ita kadai ce mace budurwa da annabi ya aura shauran matan zaurawa ne annabi ya aura ko da dai a cikin wata fatawa na mutanen cikin gidan manzon Allah sun ce ita ma nana Khadija budurwa annabi ya aure ta amma da sabani amma ittifakan ita Aisha babu sabani annabi ya aure ta shekaran ta 7 ta shiga na 8 kafin hijira da shekara 2 sannan ta tare bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya koma Madina dama da ya isa garin Madina an gina masa dakunan mata guda 2 a cikin masallacin sa dakin Sauda inda ta riga ta tare daki na 2 Aisha sai ta zo ta shiga kuma ita Aisha an ce Jibrilu ne ya dauko hoton ta ya nuna wa manzon Allah kuma Jibrilu ya gaya masa cewa wannan yarinya diyar abokinka ne sahibinka Abubakar sai annabi ya samu Abubakar ya ce Abubakar kana da ɗaya mai kaza mai sifa kaza sai ya ce ai Aisha ce ka taba ganin ta ne ya Rasulullahi ya ce a hoton ta aka dauko aka nuna mini kuma an nuna mini cewa ita iyali na ne zan aure ta ummul mu'minina Aisha tana daga cikin waɗanda suke da ilimi kwarai a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama an ce akwai hadisi annabi ya ce rabin ilimin addini ana iya samu a wajen jar matar sannan ita ce Aisha khudhu nisfa dinikum an hadhihi al-humaira Aisha Allah ya dada ita gaba ɗaya annabi ya bar duniya shekaran ta 18 ne shekaran ta 18 kurum annabi yayi wafati ya batta amma ta rasu inji malaman tarihi sai da hijiran annabi ya kai shekara 58 Aisha Allah yayi mata wafati ta rasu ita ce matar manzon Allah na uku matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hudu ita ce nana Hafsatu yar sayyidina Umar nana Hafsatu yar sayyidina Umaru da ta taba yin aure to sai auren ya mutu da ta gama idda sai Umar dan Kaddaf sai ya tallata aurensa aurenta da farko ya tallata wa Abubakar Abubakar ce shi bai da bukata sai ya tallata aurenta wa Usman Usman ya ce a bai da bukata amma ya ji ma'aikin Allah yana tambaya cewa an ce akwai diyar Umar da aurenta ya kare har ma ta gama idda sai Usman ibn Affan Allah ya dade shi yake cewa Sayyidina Umar ya ce to tunda annabi ya faɗi haka ina ga kadakata da tallata neman wani aure ta cikin mu ka jira ko akwai abin da annabi yake nufi kuma dai ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama mijinta ita na Hafsa ya zama na Umar dan Khattab ya samu siriki da ya fi masa Abubakar ya samu siriki da ya fi masa Uthman wani siriki kenan shine Muhammadur Rasulullah Nana Hafsatu tana da khususiya ita ma a cikin matan annabi duk matan annabi ba wacce ta iya rubutu ta iya karatu sai Nana Hafsa Hafsa ƴar Umar dan Khattab na daya na biyu wata rana annabi ya taba sake ta tunda dai an ce maudu'in a fadi rayuwar matan annabi da annabi to komai za mu fada manzo Allah ya taba sake Hafsa da ya sake ta sai ubangiji ya turo jibrilu wurin manzon Allah akan Allah yana gaya wa annabi ya maida Hafsatu annabi ya ce jibrilu Allah da kansa ya ce maida Hafsatu jibrilu ya ce manzon Allah eh dalili Allah da kansa ya ce ya kula li'annaha qawwamatun sawwamatun ko sawwamatun qawwama saboda ita Hafsa tana da yawan azumin nafila sannan kuma tana da yawan tsayuwa cikin dare tana salloli dan ta kusanci Allah saboda haka har ake cewa wannan babban alheri ne ga Umar dan Khattab da iyalansa annabi ya sake yarsa Hafsatu ubangiji ya turo kan annabi ya maida ta kaman Allah yana bikonta annabi ya maida ita wannan babbar rahama ne ga Umar da iyalansa har Allah ya yi mata shaidan tana yawan nafila sannan tana yawan azumi na tadawwu'i wannan babban alkhairi ne rahama ne ga Umar dan Khattab kuma ita Hafsatu da Aisha sun hada kansu a gidan manzon Allah shi yasa ma an ce yawanci matan suna shan wuya kwarai da gaske a gidan saboda hadin bakin Hafsa da Aisha to ala yalin Hafsa ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hudu ta rasu hijira yana da shekara 45 Allah ya kara wa Hafsa yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabiyar annabi ya auri Ramlatu ana kiranta ummu habiba ita yar Abu Sufyan ne Abu Sufyan gagarimi ne a da wajen rigima da ma'aikin Allah amma annabi saboda ken dabi'a da ken hali irin na manzon Allah dan ya sassauta rashin fahimta ko kace kiyayya ko gaba da yake tsakaninsa da Abu Sufyan sai ya auri diyar Abu Sufyan ummu habiba Ramla kuma annabi ya aure ta lokacin tana zaman Habasha domin a Ethiopia Habasha maikin Allah ya aure ta wanda ma ya bada sadakin an ce Najashi sarkin Habasha shi ya bada sadaki ya biya a mamadin manzon Allah kusan ma ita Ramla ummu habiba ita ce wacce sadakinta yafi yawa a cikin matan annabi domin sai da aka Najashi ya bada dinare 400 amma duka shauran matan annabi sadakin su baya wuce dirhami 500 amma ita ummu habiba Ramla sadakinta dinare ba dirhami ba 500 ummu habiba Allah yarda da ita ta rasu hijira yana da shekara 44 wato sai da ta riga Hafsa rasuwa da shekara daya matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shida annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ummu salma a cikin matan annabi musamman irin mu waɗanda muke girmama duk wanda yake son alul baiti to amma tan annabi tana da khususiya na daban ummu salma ko ba komai alhasan da usaini a ɗakin ta suka tashi ita ta raine su saboda haka duk waɗanda suke da fahimta na girmama ahlul baiti za ku ga suna bada wato ko muqami zance ko girmamawa na daban ga ummu salma matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ummu salma ta yi tsawon kwana a duniya ha salima ita ce ƙarshen wafati cikin matan manzon Allah Muawiya ya rasu yanzu tana da shekara 61 a zamanin da Yazid dan Muawiya yake tabar nan hijira tana da shekara 62 To a wannan shekara bakin ciki da yayi wa Ummu Salma Allah yayi mata wafati ta rasu. Dan haka ta rasu hijira tana da shekara 62. Malaman tarihi suka ce ita ce karshen wafati cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Matan manzon Allah na bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya auri Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash wacce take kusan kanuwa ce ga annabi domin ita diyar Umayma ce. Umayma yar Abdul Muttalib ne, kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi dan Abdullah ne, Abdullah dan Abdul Muttalib ne. Amma saboda annabi ken hali irin nasa da nuna musulunci, babu abin da ya shafi musulunci da nuna launin fata. Da mahaifiyarta Umayma ta musulunta, saboda haka sai annabi ya roki ita wannan Zainab bintu Jahash wajen mahaifiyarta ta yadda. Annabi ya ce ki bani Zainabu in aurar wa ɗaya daga cikin bararrunawa, kuma bararren nan zai bakin fata ne, dan Afirka ne, mutumin Habasha. To aka dan samu matsaloli, karshe suka miƙa wuya har ya zama na Zainab bintu Jahash ta aure Zaid. To auren da aka yi ta samun tutsu karshe dai, dama Allah yana so ya bayyana da wani karatu ne, duk da dai ba shi ne maganar mu ba. Karshe Zaidu ya saki Zainab bintu Jahash. Bayan ta gama idda, falamma qada Zaidu minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Akwai abin da Allah yake nufi, shi yasa ta fara auren Zaidu kafin daga baya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta Zainab bintu Jahash. Zainabun nan tana da kususiya na daban ita ma a cikin matan manzon Allah. Mace ce wacce a jerin matan annabi ba mai sadakanta. Wata rana annabi ya tara matansa ya ce awwalukunna luhuqan bi adwalukunna yadan. Annabi ya ce wa matansa, idan Allah ya karbi rayuwata, wacce a cikinku za ta fara haduwa da ni a lahira, wacce hannunta yafi tsawo ita za ta fara haduwa da ni. Aka ce sai matan ma'aikin Allah suka nemi kara, sai suna gwada hannayensu nawa yafi tsawo. Ba haka annabi yake nufi ba, yana nufin wacce tafi yawan sadaka. Dan haka ita Zainab bintu Jahash tafi yawan sadaka. Kuma abun mamaki, annabi ya yi wafati hijira tana da shekara 10, ita kuma ta yi wafati hijira tana da shekara 20. Dan haka tsakaninta da mijinta ma'aikin Allah shekara 10. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri wata mace ana kiranta Juwairiya. Ita da aka yi ghazwatu Banil Mustalik, to sai aka kama ta cikin kamammu na yaƙi, ita Juwairiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya mata karamci saboda dangin da ta fito, ya intar da ita sannan ya aure ta. Juwairiya ta rasu hijira tana da shekara 56. Matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na gaba, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri Maimuna. Duk da dai Maimuna ita ce karshe a cikin jerin matan da annabi ya aura. To amma malaman tarihi sai su kawo ta kafin su kawo Safiya, ban san hikimar su ba. Annabi ya auri Maimuna. Maimuna na yar dangi ce a Makka, domin yarta ita ta haifi Abdullahi dan Abbas, kanuwarta ita ta haifi Khalid ibn al-Walid. Kuma annabi ya aure ta ne lokacin da ya je Umratul Qada'i, ya ganta ya aure ta, har ma da ya cika kwanakin nan nasa da mutanen Makka kafare suka bashi, sai suka ce fita ai kwanakin da suka bashi ya kare, har yake ce musu cewa yanzu ba za ku yi mun karamci daga zuwan nan nawa har na ga mace a garin ku na aure ta ba. Amma dai suka yi ta koransu, suka ce tafi. Ita nana Maimuna ta rasu hijira tana da shekara 51. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri Safiya. Ita Safiya daga cikin fursunonin da aka kama a Kaibar aka kamo ta. Manzo Allah ya aure ta, sadakinta intar da ita da yayi. don haka a matan manzon Allah kusan dukkan su gaba daya wanda sadakin su yake daban daga Ramlatu ira Abu Sufyana wanda Najashi ya biya sadakinta a mamadin manzon Allah dinare 400 sai Safiya wacce ita sadakinta shine entar da ita da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yayi kuma Annabi yana son Safiya kwarai da gaske an ce Aisha da ita da Hafsa ba sa san Safiya da zaran Annabi ya fita sai su dinga zaginta suna ce hadhil yahudiyatu da abin da aka yi gidan manzo Allah sai a ce a to gida an dauko karfa a kawo ba yahudiya cikin gida ai komai ma za a gani wannan ba yahudiyan da ita ta jawo kaza kaza hankalinta yakan tashi sai ta kokawa manzo Allah Annabi wata rana yace daga yanzu duk wanda ya ce miki ba yahudiya ki ce ke ba yahudiya ce amma ta karfe domin binciken da nayi inji manzo Allah baffanunki ta wato danginki ta bangaren uba jikokin Annabi Haruna ne amma danginki ta wajen kawunanki jikokin Annabi Musa ne ki ce wa duk matan wa yake da irin wannan nasaba ta wajen uba jikokin Annabi Harun ta wajen uwa jikokin Annabi Musa to wa'annan suna cikin jeri na matan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai wasu wanda Annabi ya aura Annabi ya auri wata mace sunanta Zainab bintu Khuzaima sai ka ya auri Zainab guda biyu ita Zainab bintu Khuzaima mai son miskinai hijira tana da shekara 3 shekaran da aka yi yaƙin Uhud Annabi ya aure ta mutumiyar kirki amma Allah bai bata tsawon kwana da ma'aikin Allah ba ha Salima kwana 90 suka yi da mandan Allah wata 3 kawai suka yi sai ta yi wafati don haka kaman zancen da nake dazu nake cewa a cikin matan manzon Allah guda biyu sun yi wafati a kaidi na rayuwar manzon Allah Nana Khadija ita ce na farko na biyu sai Zainab bintu Khuzaimata to wayannan mata biyu sun rasu tun a zamanin Annabi tara sun masa takaba akwai wasu matan malaman tarihi sun tabbatar sun kawo su tara bayan wayancan tara da suka yi wa Annabi takaba akwai wasu taran kuma dan Annabi yayi da aure da kusan aure 21 guda shida daga ciki sun mata re amma Annabi ya sake su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri wata mace ana kiranta Umaima ita Umaima nan wato tana da dangantaka da mutanen Yaman kadan da tazo sai ta tarar da al'ada a gidan Annabi ba kamar yadda ta sani a wajen su bane mutumiyar Hadramaut ne da tazo sai Aisha da Hafsa dan sun ga Annabi yana son ta sosai sai suka kitsa mata cewa da ya shigo ɗakin ki ki dinga ce masa a'udzu billahi minka yana so ya ji irin wannan kauli dan sun ga Annabi hankalinsa ya karkata yana kaunanta kwarai da gaske so da haka ranan kwananta sayyidina rasulullahi ya shiga wajen Umaima saboda haka kawai sai ta faɗi abin da su Aisha suka yi mata imla'i sai tana ta cewa ta ga Annabi tana so ta tare shi tana a'udzu billahi minka Annabi ya ce me kike faɗa ta ce a'udzu billahi minka sai Annabi ya ce to sai fita daga da yawa sai ya ce ki tattara kayanki ki koma garinku kin ce Allah ya tsare ki daga ni to ni ko Allah ya umurce ni duk wanda yake neman tsari daga ni to ba nawa bane in rabu da shi tunda kika ce Allah ya tsare ki daga ni me neman tsari daga ni baya son rahaman Allah dan haka sai zaman aure dai ya kare da kissa irin nana Hafsatu da Aisha Allah ya dade su duka jama'a mu muna son matan manzon Allah duka muna girmama su Allah ya dade su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri wata ana kiranta Khawlatu bintul Mundhir ita da tazo to ranan kwananta da ta yi shiga irin na kwana ma'aikin Allah sai ya ga jikinta akwai tabo kaman koyin kurciya akwai irin wayanda mutane za ka ga su ba konewa suka yi ba kuma kuturta bane kaman mele haka jikin yayi digo-digon jaja yana haskawa fiye da sauran sashin jikin ita Khawla bintul Mundhir sai Annabi ya ga dai bata bashi sha'awa ba dan haka ma'aikin Allah sai ya rabu da ita to akwai wata daga cikin matarsa wacce ake kiranta ya aura Fatimatu bintu Dihak ita Fatimatu bintu Dihak Annabi ya aure ta har mata tare ta yi kwanaki da aka sauko da ayatu takhir
matan annabi sun taba haduwa suka tayar masa da kayan baya akan suna so yanda matan masu addiki a cikin garin Madina suke sa zobuna masu tsada na gold awarworo sarka kaya masu kyau to su ku a matsayin su na matan ma'aikin Allah su ya kamata suke ga su saka irin wannan kayayyakin kawa ya za a yi a ce mijin su manzon Allah a ba su dinga kwana da ragga suna tashi da ragga suna cin bakin dabino suna shan ruwa alhali mijin su yafi kowa daraja wajen Allah duniya da lahira Muhammadur Rasulullahi suka zo suka daga masa hankali suka ce cewa kawai su dai sai sun ji dadi kawai koma me zai faru Allah ya soko musu da aya ya yi annabiyu قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن وأسرهكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا Allah ya ce kaga matan ka ya Rasulullah in wannan abubuwa suke so su fi ko duk wata mace jin dadi sa kaya masu tsada to akwai sharadi ka ji yadda su dadi amma ka sake su in kuma Allah da lahira suke so su yi hakuri a yanayin zama da kake da su yau akwai gobe babu Allah ya tanada musu sakamako da mai kyau mai girma ko ba komai matan Muhammadu Rasulullahi to duka matan annabi suka ce sun zabi su zauna da ragga da yunwa da yau akwai gobe babu sai daya ita ce tace a ita kawai inda za a sama mata abun jin dadi tana so ita ce ake kiranta Fatimatu bintu Dihak don haka annabi ya sake ta sannan kuma malaman tarihi na karanta littafin tarihi da yawa suka ce ba a yi mai dukiya a zamanin ta na raquma kaman ta ba Allah ya cika wannan alƙawari da ya fito ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya saki Fatimatu bintu Dihak domin ita ta zabi duniya bata zabi ta zauna da yau akwai gobe babu ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri wata Usaf ake ce mata manzo Allah ya auri wata Mulaika duka sun zauna da ita akwai dai matan guda shida da sunayen su tun daga Fatimatu bintu Dihak ya aura amma sun rabu sannan akwai Usafu akwai Mulaika akwai Khawlatu akwai Asma'u duka dai wayannan matan sa ne wato su shida ne wanda ya aura ya saki sannan kuma akwai wasu guda uku wanda ya aura daya ana kawo ta akan hanya ta rasu ta bar garin su kafin ta je dakin mijinta Muhammadu Rasulullahi ta rasu sannan akwai guda biyu wanda kamar yadda na faɗa da zuzance na daya daga ciki annabi ya ji labarin ta cewa mai ibada ce tana da halaye masu kyau annabi ya ce aika wa mijinta babanta afwan yana son ta zai aure ta baban ya taso da kansa ya samu manzo Allah kuma sai ya bata auren da yazo sai yana ta zuga yar sa wajen manzo Allah ya Rasulullahi kai sa'a ai wannan yana wa ga kyan hali ga kaza in kara maka kara da karau bata taba rashin lafiya ba annabi ya ce to ai wannan ba mata na bane ai duk wanda baya rashin lafiya ko bai taba rashin lafiya ba babu alkhairin Allah tattare da shi to jama'a a takaice saboda minti 30 aka baya abin da na faɗa daidai Allah ya sa ni da ku duka mu yi tarayya cikin ladan wanda ne kuskure Allah ya fimi Allahumma salli wa sallim wa ani mubarak ala talatil haqqi bil haqqi balla nura illa nuruhu wala madada illa madadahu wa kafi billahi shahida muhammadur rasulullahi salatan tu'arimuna biha ya jama'a mun gode wa Allah mun gode wa Allah committee maulidi Allah ya saka muku da alheri shehu na shehu malam shehu mai ashafa dr kabir al arab kabir al isahi malam mujtaba ga kuma malam bara babban malami babban shehi malam bara gorondo ga malam Sirajo Shehu malam Hassan na dajin ga malamai da yawa an gode wa Allah za a zo a yi ta shayar da ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen maulidi kusan an gama maulidi jama'a tun da khalifa ya tashi nan ya gama an karanta kamalul farahi was surur an gama maulidi an faɗe tun daga daukan ciki har haihuwa manzon Allah da abubuwa da suka yi ta faru kusan an gama maulidi amma mutane sun zo daga wajaje da yawa suna so a yi ta shayar da su wane ne Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan haka jama'a an hada alkhairi wannan maulidi babban alkhairi ne Allah ya sakawa magabata malaman da alkhairi shi Alhaji Dahiru da ya bada wannan waje Allah ya masa wato sakamako da gidan aljanna Allah ya gina masa katafaren gida a gidan aljanna idan ya tashi gina Alhaji Dahiru gida Allah gidan aljanna ba wai a gidan aljanna zai gina masa ba a'a ya gina masa gida a wajen Allah a gidan aljanna. In ya tashi zai gina masa roƙon da muke masa. Kun san Allah Ta'ala a cikin suratul Taharimi ya bada wani labari. Matar Fir'auna, lokacin da Fir'auna yake azabtar da ita, sai ta roki Allah, tace Rabbi ibni li indaka, sannan ta kawo baitan fil jannati. Tace Allah Ubangiji, ina roƙo wannan dandana mini kuda da Fir'auna yake, kai mini sakayya. Idan zaka saka mini, ka gina mini gida a wurinka a gidan aljanna. Ba wai a gidan aljanna ba, gidan wurin Allah, makwabtaka da fadan Allah a kuma gidan aljanna. To Allah ya tsare Allah ya maka haka. Ga gidanka kusa da manzo Allah, kusa da Allah gidan aljanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi.